Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a kwatunan radiyonku a daidai wannan lokaci, wanda ni Abdulwahab Muhammad daga birnin Bocin ke shiryawa da gabatarwa gidan radiyon murya Amurka ke cillo muku daga birnin Washington DC. Zan fara ne da kawo muku jerin sunayen 'yan wasan golf mafiya arziki a duniya, su guda goma wanda aka bayyana a shekarar nan da muke ciki ta 2022. Mutum na farko shine Tiger Woods, yana da dalar Amurka miliyan 800. Sai mabi masa, wato na biyu, Arnold Palmer, yana da zunzurutun dalar Amurka miliyan 700. Sai na uku, Greg Norman, yana da dalar Amurka miliyan 500. Mutum na hudu, Phil Mickelson, yana da dalar Amurka miliyan 400. Mutum na biyar shine Jack Nicklaus, yana da dalar Amurka 320 daidai. Mutum na shida a yawan masu kudin duniya ɗan wasan golf shine Gary Player, yana da kudi dalar Amurka miliyan 255. Mutum na bakwai shine Rory McIlroy, yana da dalar Amurka miliyan 220. Fred Couples, wanda ake masa lakani da suna ma'aurata, shine mutum na takwas a jerin sunayen 'yan wasan golf masu kuɗi a duniya. Shi yana da dalar Amurka miliyan 125. Mutum na tara shine Jordan Spieth, yana da 110. Mutum na goma shine Ernie Els, yana da kuɗi dalar Amurka miliyan 85. Waɗannan su ne mafiya yawan arzikin kuɗi a duniya 'yan wasan golf. Sai dai kuma wannan bayani ka iya canzawa a kowane lokaci. Sai kuma batun shari'a da ake yi game da tuhumar tsofin shugabannin kungiyar kwallon kafa na duniya Mr. Sepp Blatter da kuma Michel Platini, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai, da haɗin baki na wawure kuɗi miliyan 2 na ƙasar Swiss, kwatankwacin kuɗin ƙasar Ingila fam miliyan 1,700. A halin da ake ciki dai, kotu a ƙasar Swiss ɗin dai ta wanke mutanen biyu daga zargin da ake musu. Idan za a iya tunawa dai, a shekarar 2021 aka tuhumi Blatter da ba da umarni da a biya Platini kuɗi miliyan 2 na ƙasar Swiss a matsayin kuɗin biya ga shawarwari da ya bai wa hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA. Mr. Blatter da Mr. Platini sun dai kafe kan cewar yarjejeniya ce ta fatar baki suka kulla bisa aminci kan a biya Mr. Platini ɗin albashinsa na baiwa Mr. Blatter shawara daga shekarar 1998 zuwa shekara ta 2002, wanda shi Mr. Platini ɗin bai riga ya karɓa ba a lokacin. Bayan da aka kwashe kwanaki 11, ana shari'a daga ƙarshe babban mai shari'a Josephine Conto Albrizo ta ce mutanen biyu za su iya kulle yarjejeniya ta fatar baki a tsakaninsu, kuma za a iya la'akari da matsayi da kuma irin albashin da Mr. Platini ɗin ke ɗauka. Hukumar kwallon kafa ta duniya ba ta ce komai ba kan shari'ar a halin yanzu, za ta saurari cikakkiyar shari'ar tukuna. Sai dai kuma a halin da ake ciki, Mr. Blatter yana fuskantar wata shari'ar da ake tuhumarsa da zargin ba da umarnin biyan kuɗin dalar Amurka miliyan 1 wa kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Trinidad da Tobago a shekarar 2010. Mr. Blatter ya musanta hakan. Sai batun kwallon kafa na Premier na ƙasar Ingila, inda an samu tabbacin cewa Raheem Sterling na club ɗin Manchester City ya canja sheka zuwa club ɗin Chelsea kan kuɗi fam miliyan 50 a matsayin kwantiragi na shekaru 5. Raheem Sterling, mai shekaru 27, tun farko club ɗin Manchester City ta sayo shi ne daga club ɗin Liverpool a kan kuɗi fam miliyan 49 a shekarar 2015. To da wannan na kawo ga ƙarshen labarin wasanni na wannan mako. Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.